sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na dauke da rahoton tallafi kan koyarwa da hukumar ilimi da al'adu ta bawa jihar Bauchi a jamhuriyar Niger kuma rahoto muke da shi na raba magungunan zazzabin cizon sauro daga jihar Borno kuma shawarwari mutane ke bayarwa na hanyoyin gamawa da ta'addanci muna da shirin a daina shan kwaya da Binta Ensero ke shiryawa daga Washington Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya inda zamu kammala da shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko zamu fara da labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Aisha Tusule A yau Litinin ƴan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo yayin da masu gabatar da jawabi za su kasance a warwatse a fadin kasar da nufin taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasarar kada shugaba Donald Trump a zaben na watan Nuwamba fitattun ƴan Democrats ciki har da tsofaffin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton da ƴar takarar jam'iyyar a shekara ta 2016 Hillary Clinton za su yi jawabi akan cancantar dan takarar mai shekara 77 Biden da mataimakiyarsa Senator mai wakiltar California Kamala Harris mace ta farko bakar fata kuma ta farko yar kudancin Asia ba Amerika da babbar jam'iyyar ta tsaye da ita takara a wannan mataki wannan zai kasance babban taron siyasa na farko da Amurkawa suka taba gani da zai gudana a yanar gizo ba tare da taron magoya baya a jam'iyyin Democrat da Republicans suna wasa gwanayensu ko suka ba Biden zai yi jawabin amincewa da tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin tutar Democrat a jiharsa ta Delaware ba tare da taro ba sai ma'aikatansa da masu bashi shawara akan siyasa kwamitin sa ido da bincike da jam'iyyar Democrat ke jagoranta a majalisar wakilai ya gayyaci shugaban hukumar aikawa da sakonni postmaster general ya bada bahasi a ƙarshen watan nan a wani zaman gaggawa da aka kira dangane da matsalar da ake samu wajen aikawa da wasiƙu da ake zargin cewa yana rage ƙarfin aikin hukumar ne da nufin taimakawa shugaba Donald Trump sake cin zabe Trump ya kare shugaba Lois DeJoy wani attajiri dake ba wa jam'iyyar Republican gudumawa wanda ya aiwatar da matakai da suka rage kashe kuɗi da ya haifar da damuwa akan aikawa da wasiƙu musamman ma dangane da kada ƙuri'u a zaben na 3 ga watan Nuwamba ta hanyar aikawa da sakonni Jihohi 9 cikin 50 na Amurka suna shirin kada ƙuri'unsu ne a zaben na watan Nuwamba ta hanyar aikawa da wasiƙu daga cikin su har da jihohi 5 da suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da zaben su ta wannan hanya miliyoyin mutane a waɗansu jihohin za su iya kada ƙuri'unsu ta hanyar aikawa da wasiƙu ko da yake a jihohi 7 tilas ne mutum ya bada kwakwaran hujja da za ta sa ya zabe ta hanyar aikawa da wasiƙu kamar idan ta kama baya gida a ranar zabe Akalla masu zanga-zanga 100 ne suka fito a jiya Lahadi kwana na 9 a jere a kasar Belarus don kin amincewa da sakamakon zabe da ake takaddama akai da ya ba shugaban kasar da ya dade yana mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa akan mulki an yi kiyasin cewa mutane 100 ne zuwa 200 suka fito wannan tattaki na neman yanci wanda ƴar takara adawa Chiatlana Chikadaskaya ta kira da yake wa gangamin jawabi Lukashenko ya musanta zargin da ake na magudi a zaben kuma ya zargi sa hannun kasar ketare da tunzura tarzoma ta tsawon kwanaki ya kara da zargin NATO da tara makamai a iyakar kasar jami'an tsaro a kasar Somalia sun gwamza fada da mahara na tsawon sama da sa'o'i 4 a jiya Lahadi wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otel din da ke gabar ruwa Ismaila Mukhtar kakakin ma'aikatar yada labarai ya faɗi cewa mutum 11 ne aka kashe da ya hada da jami'in tsaro daya ma'aikatan motar daukar marasa lafiya sun ce sun dauki kusan mutum 30 da suka ji raunuka jami'ai da waɗanda abin ya faru dan idan su sun bayyana wa VOA cewa dab da karfe 6 na yammacin ne dan kunar bakin wake a cikin mota ya tada bomb a kofar fitaccen hotel din Elite Lido dake bakin teku a Mogadishu jin kadan sai ƴan bindiga hudu suka farma hotel din an harbe kuma aka kashe dukkan maharan hudu a cewar Muktar Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya sanar da shirin gwamnatinsa na sake bude makarantu a farkon watan Satumba duk da karuwar COVID-19 a kasar. A cikin jawabinsa ga kasar da ya saba yi duk mako, Chakwera ya ce an yanke shawarar bude makarantun ne saboda nasara da Malawi ke samu a yaki da COVID-19. Ya ce duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 5,000, kaso 5 ne suka yi fama da rashin lafiya har aka kwantar da su a asibiti. Ko a cikin jami'an jinya 389 waɗanda suka kamu da cutar, mutum ɗaya ne muka rasa, sauran sun samu sauki. Bayanin da kwamitin karta kwana kan COVID-19 yake bayarwa duk rana ya nuna kusan rabin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Wani ruwan sama da ba a saba gani ba da bazara ya haifar da walkiya da barbashin wuta da safiyar jiya Lahadi a arewacin California wanda ya tada gobarar daji da ya tilasta wa ɗaruruwan mutane barin gidajensu a arewacin Los Angeles.
Labarin duniya aka saurara daga Washington cikin shiri na musamman na muryar Amurka daga Abuja. Asusun ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya bada tallafin na'urorin koyarwa 2,600 ga gwamnatin jihar Bauchi don bunƙasa musamman ilimin mata ta ɓangaren yaƙi da jahilci. An yi kiyasin akwai sama da mutum miliyan 1 da ba a yaƙi jahilci ba a jihar. Abdul Wahab Dareka.
Babban jami'in asusun a Nigeria Musallamin Show shine ya mika na'urorin ga gwamnatin jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad. Professor Safiya Muhammad ita ce jami'a mai kula da shirin yaƙi da jahilci na asusun.
Waɗanda suke samun matsaloli a cikin wasu darussa kamar da kimiyya da sauransu duk shine aka hada nan don su samu. Wannan shine zai taimaka musu su koyi abinda curriculum yace su koya yadda ya kamata don su jaraba wansu. Za su zauna in ko a gindin itace ko a cikin gidajensu ba lalle a cikin aji ba sai aka samu yaro ko da wani irin rashin fahimta yake da shi zai gane ya ci jarabawansa.
Kwanan Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad ya bayyana godiyarsa dangane da tallafin da jihar ta samu da zai taimaka mata wajen rage yawan masu jahilci.
Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode wa Majalisar Ɗinkin Duniya wato ɓangaren ilimi da adun gargajiya da kuma kimiyya wato UNESCO wanda suka kawo mana wannan tallafi ko muka haɗin gwiwa tsakaninmu wanda ake koyar da yaƙi da jahilci ga mata musamman ma manya wanda ba su samu damar su yi makaranta na zamani ba. Kuma an kawo wannan saboda ya kasance ba sai an je aji an zauna ba, ta hanyar talabijin da radio mata za su koyi rubutu da karatu.
Daga bisani na zanta da wata malama da kuma ɗaliba kan yadda za su yi amfani da na'urar.
Sunana Zainab Umar. Sun riga da sun dora mu akan yadda za mu rinka bi muna duba yanayin yadda waɗannan na'urori suke tafiya a hannun ɗalibai. Idan da ne matsala mu je mu duba musu, wanda sun zaunar da mu sun mana training na sati biyu su waɗannan jami'an UNESCO.
Wannan abu za ku tafiyar da shi ta hanyar radio mai hoto ne. Kaman yaya za ki zauna ne ki buɗe musu ko kuma dai yaya za ki tafiyar da wannan koyarwa?
Zan zauna ne in buɗe musu kowa in gwada masa inda karatun yake, sa'annan mu ci gaba da karatu suna yi suna ji a gidajensu, da sa'annan kuma sai in ci gaba da zagawa ina duba yanayin yadda waɗannan karatun nasu yake tafiya. Wanda take da matsala kamar wanda na ce goge zan iya tura mata nawa. Yawa, wanda kuma darasin da bata gane ba ko kuma na ce a goge shi ma zan iya tura mata, wanda bata gane ba kuma zan iya zaunar da ita mu sake yi da ita ta gane.
Sunana Fatima Ibrahim. Ɗaliba ce gaskiya na yi matukar farin ciki saboda da muna zaune kai a duhu ba irin wa'innan abun to yanzu gwamnati ta zo ta kawo mana harkan ci gaba ta hanyar koyon karatu ta hanyar abun gani da ji da sauraro ina matukar farin ciki ina fata sauraron 'yan uwa da suke gida za su amfana da wannan
tsari aikin ki zai shafi girki kula da yara da sabuwa
zan yi matukar jajircewa in ga bai shafi aiki na ta gida ba saboda ni ma in shigo a dama da ni a cikin mata masu ilimi wanda ake tafiya da su a harkan yau da gobe
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaishe ka Abdulwahab da dimbin masu sauraron muryar Amurka don samun labaru masu sahihanci. A jamhuriyar Niger, hukumomin kiwon lafiya sun himmatu wajen rabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a cikin unguwanni. A kowace shekara a daidai lokaci na damina, zazzabi na taba musamman yara kanana. Tamar Abadi daga Damagaran na dauke da cigaban rahoton.
Na yi kicibis da wata mai rabon maganin yayin da ta shiga wani gida.
Wannan magani na daga dan wata uku ne zuwa har shekara biyar na rigakafin masassara cizon sauro. Sai in yaro bai masassara ake ba shi. Yanzu karan su nawa nawa ya
dai shekara shi bakwai dai shekara shi
eh za a ba kenan wanga da wannan da wanga hori da masara a yau wanga masara gobe wanga jibi sai kuma wata gaban mun dawo Allah ya ga wata hudu ne za a yi alai yanzu wanga wata na biyu
malama Hadiza ita ce aka ba maganin cewa ta yi ta saba amfani da wannan magani
wannan shine ma bana ma san ba kona nawa ne tsakani da Allah kuma yana magani kuma ni dai tunda nake ba su bana samun matsalar masassara cizon sauro ko ma yaro ya yana yin ta baya yi ta ba mai tsananin wannan
yanzu haka dai mata sun gane muhimmancin wannan magani la'akari da irin illolin zazzabin cizon sauro musamman ga yara kanana a kuma wannan lokaci na damina Zalita Garba mai rabon maganin ta kara bayani kamar haka
yanzu dai alhamdulillah gaskiya mata sun gane mun samu ko ta matsala duk gidan da muka shiga muna kwatanta ma mata kuma suna ba mu hadin kai mu kwatanta musu duka inda magani yake su muna bada kuma wallahi suna amsa kuma suna ce mana tunda suka fara ba yara magani babu wata matsala
to ya ne kuke ku gane matan suna ba yara
tunda muna ce musu in muka bada daman da card din da shi wanga placket kenan sai mu ce musu ina placket yake wanda muka bada suna huddomo mu mafi yawa suna huddomo
babu inda kuka samu wata matsala ko da kadan da haka
tunda ko mun shiga gida an macen battana mun ganta gaba tana sake kiran mu su ce mu dawo da Allah akwai mace nan sun mance ni basu fadi ba akwai ta suna amsa mata sun gane ma wanga magani sosai da sosai kuma suna ba yara
saboda kauce ma matsaloli da ka iya samuwa likitocin na sa ido a unguwanni daban-daban ga masu rabon maganin madam Balki na daga cikin su
sunana madam Mamman Balki president nake masu sa ido ne akan aikin da yara suke masu ba da maganin masalar cizon sauro
to yanzu yaya ne kuke aikin naku na sa ido
kullum mun sun ke sau da kafa muna ganin yadda suke yi an sanar da matsala mun musu mugu kuma ban ga maganin matsalar an ba su da magani mu kara musu an kuma lokacin sabkai musu musu sabka su je su post kuma su komo halu musakin su bin su da marci haka ne muke musu
kamar yaran in ya riga yana masassara ana iya bashi koko sai wanda bai masassara
wanda bai masassara ake ba tunda shi magani na prevention ba na tratement ba riga kai ne
kamar babu inda kuka samu matsala na kamar wasu da suka ji amsa ko kuma musu yi ko
sauran wanda musu samu musu amsa musa amsa tun da su gani sai kamar zai suke kawar baya riga kai
to ana wanda musu amsan ya kuke musu
musu amsan jan hankalin sun ke
sai dai wata mata da ne hira da ita ta sheda min ita ba ta yi amfani da wannan maganin da aka bata ba ta kuma faɗi dalilin ta
sunana Binta ni gaskiya da suka bada ban ba yaro ba
an kawo miki
eh an kawo ban ba shi ba
me yasa kike bada ba
saboda an ce amai yake sawa kuma naga wata makwabciya ta da ta ba danta yayi amai shi yasa ban ba shi
ai biki gwada ba kika gani wannan ba jita-jita bane da mutane suke yi
eh so ajiya dai zan bina ba shi ba gaskiya tsoro ne nake ji kawai naga dan makwabciyar nan tamu kawai da ya amai shi yasa nake jin tsoro ban ba shi ba
yanzu za mu shiga jihar Borno inda mutane da sauran masu sharhi ke magana kan hanyoyin gamawa da ƴan Boko Haram wannan ya biyo bayan ganawar da gwamnonin shiyar arewa maso gabar su shida suka yi da shugaba Buhari a fadar Asorok tun farko dama kungiyar gwamnonin shiyar karkashin jagorancin gwamnan Borno Baba Gana Umar Zulum ta yi taro a Maiduguri kan lamuran tsaro da sauran lamuran raya yankin wakilinmu Haruna Dauda Biyu na dauke da cigaban rahoton
jihar Borno na daga cikin jihohin da ke cigaba da fuskantar matsalar hare-haren yan kungiyar Boko Haram fiye da shekaru 11 a shirin arewa maso gabacin kasar wannan shugaban Muhammadu Buhari ya alƙawarin cewa za a kawo ƙarshen wannan matsalar nan ba da jimawa ba a wani taro da ya gudana a fadar shugaban kasar tare da gwamnonin shiyar arewa maso gabacin kasar da kuma manyan hasoshin sojin kasar da ma babban sifeto general din yan sanda ganin hakan ne yasa al'ummar jihar Borno kiran taron manema labarai don ba da tasu shawara game da abubuwan da suke ga ya kamata a yi na kawo ƙarshen wannan matsalar hare-haren yan kungiyar Boko Haram din yanzu hakan akwashe fiye da shekaru 11 ana fama da shi a jihar Borno kuma Rabbulla Ma Abiso dai shine shugaban kungiyar kwadago na jihar Borno da kuma aka bayyana bukatun su ga shugaba Muhammadu Buhari kan yadda za a magance wannan matsalar tsaro
na farko jami'an tsaro su bude gaskiya mabudin shawaran su su sa community a ciki yadda community za su ba su shawara na biyu ba zai yiwu a ce an je an jibda kowa guri daya har shekara daya a gurin a ce kuma wani community da yake kusa da kuma mutane ba za su iya su shiga ba ya kamata a ce idan kuna guri daya kuna fada da abubuwan da kuka kama a ce yau cikin wata shida a ce in akwai camp anan kilometer 10 ko 20 kusa da camp din mutane za su iya zuwa so wayannan abubuwan kuma in ka gagara ba abun kunya bane a kirawo wasu kasashe waɗanda suka yi amfani da irin wasu dama suka kawo karshen wannan abun a kira su a saka su cikin azanna da sha azanna shawara da su so da dauka daga cikin su kuma a samu maslahan wannan abu
ambassador Ahmed Shehu dai shine director gungiyoyin masu zaman kansu da ake kira civil society ya kuma so mane da bayyana irin al'amuran da ya shafi harkokin kasuwanci a kasar
ainihin ka duba arewacin Najeriya da kuma arewacin Borno ba inda ya kai su hanyar kasuwanci kasuwancin su duk daga kasashen Niger Chad Cameroon ana zuwa a ci kasuwa especially harkan kasuwan kifi da sauransu amma yanzu dalilin wannan rashin tsaron ya zama komai ya tsaya ci shi yasa muka ga cewa ya kamata mu yi kira a bude kasuwannin nan amma duk da abubuwan da ya faru a tsakanin nan ka gani ana ta kire-kire ana ta zargi-zargi muka ce to bari mu sa yawo mu fada cewa a bude hanyoyin nan a samu domin kasuwa ya kankama domin kasuwa ya kankama talaka da hankali shi zai goma gare shi ba sai ka sa shi ko dole ko kuma sai an yi encouraging din shi ba
kuran Sagir Musa dai shine director hudda jama'a na rindan sojan Najeriya
mafi yawa in ka ga irin wannan abubuwan ko in bindiga sun kawo na halhare ko da yaushe sojoji suna cikin damara su tabbatar da duk wani irin wannan barazana ana dade ta ana gamawa da ita kuma in ka lura dole ne jama'a kuma dole ne mutane dole ne hakan kadan jarida ka ba sojojin Najeriya girma da godiya bisa ga abin da suke yi
yanzu a lokacin jihar Borno sun zuba ido su ga yadda wannan matsala zai kawo karshe Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kar a sha'afa shiri na musamman ake sauraro daga ofishin muryar Amurka na Abuja yanzu kuma lokaci yayi na gabatar da shirin a daina shan kwaya Binta Esero gare ki
Jama'a barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binta Esero mai gabatar da shirin a cikin shirinmu na wannan mako zamu ƙara sahirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwali da detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown yayi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi za kuma mu ji shawarwarin da detective Awal Bala ya bayar yanzu bari mu sake komawa jihar Kano a Najeriya
tunda ka ce an samu raguwa na samar da kayayyakin maye a hannu guda kuma yanayin ayyukan an kirkiro da ayyukan kuma miyagun ayyuka duk a wannan lockdown ma'ana yanzu an samu su damammaki musamman hukumomi da al'ummar unguwa tunda can an dade hanyoyi ya kace ganin cewa ya kamata a dore wajen ci gaban wancan da tsahanyoyi na kawo mu ababan mai ya kake gani ya kamata a yi sannan kuma wace hanya kake gani za a yi bi tunda an samu wasu ba sa iya yin shashanan saboda ba sa samun kayakin ma ya kake gani wannan abin ya kamata ya dore ya ci gaba
to yanda wannan abin ya kamata ya dore kamar hanyoyin nan da aka bi aka kukkulle to jami'an tsaro sun sake samun wata dabara ta yanda za su kulle iyakoki da kuma yanda za su dinga cikin din ma motoci da sauran ababen da ake amfani da su wajen shigowar shaye-shaye ka san a baya ana samun matsaloli wajen gano wayanda kayan laifi yake lokacin da za a shigo da shi to saboda wannan lockdown da aka yi jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano wayanda za a dinga gano wanda ake gano da hanyoyin laifi na daya kenan na biyu kuma sun sake kwarewa wajen gano wasu barayin hanyoyi da ake bi ake shigowa da kayan laifi na uku kuma sun sake gano yanayin yanda masu shigo da kayan laifi suke yi yanayin basajin da suke da yanda suke shigowa ba amma
bandabami
da suke yi to jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano yanda suke bandabamin wasu kuma mata ne da suke sashi a cikin kansu wasu a cikin jiki wasu kuma a cikin wani yanayi ma wanda ba za ka dan har a takalma ana zuba kayan maye dan a shigo ne to yanzu jami'an tsaro sun sake samun ilimi da gogewa akan sanin yanda za su datse hanyoyin da ake shigowa da kayan mayan nan
to a can tunda an sami wasu yaran ba sa iya amfani da local kayan hadi na gida wace rawa ganin al'umma za su taka misali ko ma hukuma din wajen ganin cewa wancan yanayin ya dore na waɗanda suka fara sun da yana sana a hannu guda kuma da daki ne waɗancan fasahohi da aka fito da su misali na yan kafama ne da masu kaiwa hari a wurin ATM
wato abun mutane za su dauki darasi ta bangaren cewa duk yanayin da suka ji mutum yayi wanda ba a saba da shi ba to ba guduwa kawai za a yi ba ya kamata mutum ya tsaya ga menene ma ake shirin yi kuma idan mutum ya to kamar yan kafama ne da kake magana ko da sun zo gaban sa sun yi wannan abun mutum ya wadi kada mutum ya saurin fitowa dan ya zo ya kawo taimakon gaggawa ya kukkulle motar sa ya kukkulle duk abin da ya sani nasa wanda za a tafa masa sannan mutane masu kawo gudunmawa su ma ya kamata su dinga la'akari da cewa in suka zo fa suka ga cewa wani a ƙasa ko wani ya bige wani ko kuma wani abu kai saurin korawa wannan mai motar laifi lalle a bincika a tabbatar da cewa bai taya ma wannan abun ya faru a'a waɗanda suka zo suka yi wannan abun yaya mutanen kirki ne ko kuma mutanen banza ne masu yin irin wannan abu kaga mutane ne ya kamata su samu ilimin gane su saboda kada su cutar da wani abu akwai abubuwa da suka faru a baya zaka ga cewa wani ma ya zo ya yi kara dan tasiri ya dauko wata sun samu matsala tsakanin kudin ciniki da wani abu daga bayan tai mai sharatin ihu tace zai sace ta kafin a ankara mutane suka zo ba sai sun bincika ba sai aka kona dan tasin da tasin daga bayan aka gano ƙarya take yi tai confession da kanta to kaga mutane da ba su dauki wannan dokar a hannun su ba sun bari jami'an tsaro da masana kwararru sun zo sun yi bincike da ba a kai ga kona wannan mutumin wanda babu ruwansa da abubuwan ba
to jama'a anan za mu sake da sa'a a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ne Tsero dan hada shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo muku wani sabon shirin
baban gida jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridun ne da jaridar The Punch da cewa wakilin nan mai fafutukar kare aikin bil'adama da tattalin arzikin kasa Siraf ta bukaci shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya umarci ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad da ganin ya janye sabon dokar da aka kagaba ke gargashin hukumar da kula da kamfanin yaɗa labarai ta kasa NBC wanda ake sa tarar naira miliyan 5 akan duk wata kafar yaɗa labarai da ta ba da labaran da bai wa gwamnati dadi ba ko kuma ake ganin zai tada husuma kamar yadda aka gani a kwana na inda hukumar ta kagaba tare naira miliyan 5 akan gidan rediyon FM mai suna Nigerian Info bayan wani hira da ta saka na tsohon mataimakin gwamnatin babban bankin Najeriya Dr. Obadiah mai lafiya sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran The Vanguard na cewa kanin shugaban kasar Amurka Donald Trump mai suna Robert Trump ya rusu a birnin New York jaridar The Vanguard ta ruwaito shugaban kasar Amurka Donald Trump a sakinsa ta Twitter na cewa Allah ya yi wa kaninsa Robert taimakawa a wani asibiti dake birnin New York da shekaru 74 kari ne ga shugaban kasar na Amurka kuma daya daga cikin lahannan damansa a ranar Juma'a ne da shugaban kasar na Amurka Donald Trump ya ziyarci garin nasa dake gidan asibiti sai kuma jaridar Sahara Reporters ake bugawa ta yanar gizo na cewa jami'an tsaron cikin gida na DHS sun gayyaci tsohon kakakin majalisar wakilai ta kasa Gani Umar na Abba bayan da ai suka ga gwamnatin Muhammadu Buhari kakakin wata kungiya mai suna National Consultative Front Dr. Yusa Tanko shine ya sanar da haka ya ce jami'an tsaron sun gayyaci tsohon shugaban majalisar wakilan ne bayan wata hira da ya yi da gidan talabijin na Channels inda kuma yake suka ga gwamnatin Muhammadu Buhari inda yake bayyana ta a matsayin gwamnatin da ta gaza wajen cimma muradun 'yan Najeriya kuma a yau Litinin ne dai aka ce Gani Umar na Abba zai halarci sharkwatan hukumar ta DSS dake Abuja sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana cewa yanzu haka hukumomin soja a Najeriya za su gurfatar da wani laskofar na soja mai suna Idikemi Martins a gaban wata kotun soji dake Sokoto bayan da aka tsare shi sakamakon suka da yawa babban hafsan sojan Najeriya General Tukur Buratai ta bada yadda ake gudanar da yaki da 'yan kungiyar Boko Haram sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka hukumar zaben Najeriya ta gudanar da horaswa na musamman ga marasa gani domin shirya su na ganin sun samu kada ƙuri'u a zaben da za a gudanar a jihar Edo a watan Satumba. Kwamishinan hukumar zabe a jihar ta Edo Johnson Alalibo shine ya sanar da haka a lokacin wani taron bita da aka shiryawa masu horas da ma'aikatan hukumar zaben da za su sa ido wajen ganin cewa su ma makafi da baba su a baya ba wajen kada ƙuri'unsu a wannan zabe da za a gudanar. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sun yi shekaru 50 kenan tun sa'ar da Amurka ta soma tattaunawar sulhu da ta kai ga dawowar dangantaka da China. Mun yi tsammanin cewa mu'amala da China za ta haifar da ɗa mai ido a ɓangaren ƙawance da aiki tare, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. To sai dai wannan hasashen bai zama gaskiya ba. A cikin tsawon shekaru ci gaban da aka samu bai kawo faɗaɗar yanci da walwala na cikin gida ba a China, bai kuma kawo sauyi ga barazanar China ba ga kasashen waje. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China tana take hakkin 'yan ƙasar, ta ƙara kwace ikon yankunan kudancin tekun China, tana neman cin zarafin kasashe ƙawayen Taiwan da kuma musgunawa jama'ar Hong Kong da ke buƙatar 'yancin su. Ta sa hanyoyin ruwa na kasuwancin ƙasa da ƙasa suka ƙara zama da hatsari, kuma a zaman hanyar samun damar kasuwanci a China, ta jaddada cewa kamfanonin ƙasashen yammaci su mai da fasahar su ga abokan adawar China. Kana kuma ta ci gaba da rufe bakinta akan munanan ayyukan keta haƙƙin bil'adama. A yayin da Amurka ta bude kofa ga 'yan ƙasar China, Sakatare Pompeo ya ce jam'iyyar Kwaminisanci ta China tana aikawa da masu farfaganda da 'yan leƙen asiri zuwa tarukan 'yan jarida na Amurka da manyan taruka da cibiyoyin bincike da jami'oyin Amurka. Tana satar bayanai da fasahar hazaƙan masana tare da sayar da sirri wanda kan haifar da rashin miliyoyin ayyukan yi a faɗin Amurka. Pompeo ya ce wajibi ne jam'iyyar Kwaminisanci ta China ta sauya salo. Tilas ne ta soma rungumar manufofin da shugaba Donald Trump ya shata na adalci da mayar da alheri. Haka kuma wajibi ne mu ƙarfafa wa jama'ar China, mutanen da ke buƙatar 'yanci da walwala, waɗanda suka bambanta baki ɗaya da jam'iyyar ta Kwaminisanci ta China.
For too many decades our leaders have ignored, downplayed the words of brave Chinese citizens and warned us about the nature of the regime we're facing.
Yace a tsawon shekaru shugabanninmu sun rufe ido, suka kuma manta da kalaman masu adawa da gwamnatin China, waɗanda suka gargaɗe mu akan yanayin gwamnatin da muke fuskanta a halin yanzu, amma a yanzu ba za mu ƙara kyale wannan ba. To sai dai canja halayyar jam'iyyar ta Kwaminisanci ta China ba aiki ne na jama'ar ƙasar China kadai ba, a cewar Sakatare Pompeo. Ya kamata kasashe masu yanci su yi aiki tare domin kare yanci da walwala.
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done. To simply insist on reciprocity, to insist on transparency and accountability from the Chinese Communist Party.
Ina kira ga shugaban kowace ƙasa da ya soma yin yadda Amurka ta yi. Ma'ana shine a rama wa kura aniyarta, tsayuwa akan samun adalci da kamanta gaskiya daga jam'iyyar Kwaminisanci ta China. tsawon lokaci muna barinta tana tsara yadda take so. To amma ba za mu ƙara lamunta da hakan ba. Wajibi ne kasashe masu yanci su shata tsarin. Wajibi ne mu yi aiki da alƙibla daya. Sakatare Pompeo ya ce idan ba mu dauki mataki ba a yanzu, jam'iyyar kwaminisancin China za ta wargaza yancin mu ta kuma lalata tsarin dokokin da al'ummomin mu suka yi aiki tukuru domin shatawa. Kare yancin mu daga jam'iyyar kwaminisanci ta China shine burin mu a wannan zamanin. Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.